صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والهداية العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه التابعين للمنهج الى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أهلا بشاري مصطفى. مرحبا بدلوا وشا لأبو زادي منزل الله صلى الله عليه وسلم. وقت كل مصطفى. وانا شيني زعوتي. A cikin dukkan waɗanda aka zaba Allah subhanahu wata'ala ya zaba da yawa a cikin bayansa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zababbe a cikin duk wani zababbe a cikin duk wasu zababbu wa hayri abdin biyayyen bawa karsafa da haƙiƙa ya tsarkaka min malakin ko dai a mala'iku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba yake da dukkan mala'iku aw mursali ko kuma manzanni da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba yake da dukkan manzanni na Allah subhanahu wata'ala akwai bambancin fahimta kadan tsakanin malamai a game da tsakanin sauran manzanni da mala'iku wanda yafi amma dai abinda mafi yawan malamai suke kai shi da cewa ai manzanni na Allah alayhi wassalatu wassalam ga wasu ke da mala'iku yawa akwai masu cewa daman abinda yake akwai duk waɗanda suke keɓantattu a cikin nau'in mutane to gaba suke ko da ga wanda suke keɓantattu a cikin nau'in mala'iku to wa shahari hayril halqi maraba da zuwan wata na fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahari jamilil halqi wata na wanda yake mai kyawun halitta duk a wajen kyau ba a samu kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam illa ne iyaka shi ken nasa sai zabo akwai jalala da take rufe shi karwa ka husnahu jalalun wa qahu zali haza wa qahu hawfu haza yudnil mani yatalawla zaka yuqil hayata fihi raja'u mana alba'aru sadwatal ba'ar kullun haza li haza hizabu yanda sai da su na fani yake fada shari azimil khulqi wata ne wanda yake mai girman dabi'a wanda Allah ya yabe shi da haka wa innaka la ala khulqin azim filmu kamil munazzali yanda aka fada a littafi abin kyautatawa wanda Allah ya saukar a Qur'ani shahar lade asarahu ilahu wata ne na wanda ubangijinsa ya fifita shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya fifita shi wa hatarahu ya zabe shi akan dukkan halitta hayyarahu ubangiji ya ba shi zabi indan kirayil ajali ya yi da ajalinsa ya kare ba kawai mala'ika aka turo ya karbaransa ba sai da aka ce a ba shi zabi in yana son ci gaba da zama a duniya shikenan ya ci gaba da zama in kuma yana son tafiya ga Allah shikenan a karbaran nasa aka ji manzo yana cewa Allahumma arfiqal a'la Allah na zabi jama'a madaukakiya min wufihi me yasa ubangiji sai da ya ba shi zabi saboda son da yake masa son da Allah yake masa shi yasa har ya ba shi zabi shari lati masaka wata ne na wanda tunda yake bai taba munanawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne daga a ce wani abu na munanawa ya afku daga gare shi wa man lahu husna faqat wanda gaba daya abinda yake kyakkyawa ne ya tabbata gare shi kadai komai nasa kyakkyawa ne wanda yafi na kowa kyau bebe unsa sun fi na kowa kyau halayensa sun fi na kowa kyau yarinsa sun fi na kowa daukaka matansa sun fi na kowa daukaka surkansa sun fi na kowa daukaka shi yasa shi duk abin da yake madaukaki Allah yake bashi alaihi jibrilu abad malaika jibrilu ya sauko gare shi kullu nurin mota ne da dukkan wani haske madaukaki
Adam bin Ali ne ashar
maraba da zuwan daren 12 daga Rabiul Awwal wanda da yawa daga malaman fiye malamai sun tafi akan cewa a wannan daren ne aka haifi manzo fihi a cikin sa wa yawmil aghar da kuma yinin sa wanda yake mai haske yinin wannan daren wato ranar 12 wadi da zalika sa da ƙarshen wannan wakashin sahur wa nuri yuqil jali da hasken da ya bayyana a sassa a fili kuwa daren da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam haske ya gama duniya ya kara da duniya ahalin da kulle maza maraba da dukkan abin da yake ya bayyana min khaliqin daga dukkan wani abu wanda yake bege ta al'ada yuqil fikr da yake gaji da tunani duk tunaninka abin da ya bayyana ya haura haka ya shallake nan fihi a wannan daren ka rafi hin manzar kamar yadda aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam yana mai daga ganinsa ila makamihi al-ali zuwa matsayinsa madaukaki yadda sai jibusi da yake faɗa rafi'an rasahu wa fi zalika rafi ila kulli sudadin ima'u wa ma ra'atu min adam aminatu kai maraba ga dukkan abinda sayyida amina mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta gani daga abubba na ban mamaki ina na sassabbata lokacin da ta haife shi sai aka ga ya daga yatsan sassabbaba wanda ake nuni da shi a tahiyya zumma katara sannan ya ibada bi sajdatil muftahili da sujjada irin ta wanda yake mai kaskan da kai ga Allah kamar ta dallan zuhuru kamar irin yanda taurari suka zuro aka ce sai zamo taurarin yadda suka yiwo ƙasa kai ka ce in mutum ya daga hannu ma zai iya taɓa su kamar tara alƙasar rufe kamar yadda gine-ginen da suke buɗa busura suka bayyana a wannan dare wahallal kasau karaya ta sauka lissanamin mujaddali da gunki wanda yake abin karyawa abin rotsagewa wa garatin libihau koguna suka kafe musamman ƙoramar sawa aka wayi gari ba ruwa wajaffatil anharu ƙoramu suka bushe min ajrihi saboda haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan wutar da mutanen Farisa suke bautawa kaddufiya an buce ta ta mutu min hajali saboda kunyatar bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajinun fi nakadin aljanun da suke zuwa ga bokaye suke ba su labari da irin abin da suka sato na ji sai suka zama suna cikin kunci damuwa bakin ciki ne rami ha biyar rasadi domin an jefe ta da taurari masu saurarenta illa ministaraka sama fatbahu shahabun mubin walla ministaraka sama fatbahu shahabun sakin wa azliha da yanda aka cire ta an maqa'ad daga inda da suke zama dan satajji yanda Allah yake faɗa wa inna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam famin yastamilana idallahu shihabar rasada min ajli hayrul rusuli wannan ya faru ne saboda fiyayen manzanni wannan da shaytan da yanda shaytan ya ranta makara yi kara yana azimin sha'ani kai lalle lamari mai girma ya gudana min aurahil burhan daga hujja wadda take a fili mafi bayyana hujjoji li uzmi ma bihi fili saboda girman abinda aka jarrabi shi shedan din da shi saboda girman abinda shi aka jarrabi shedan din da shi a yanda ake ta faɗa lokacin a yanda ake rubutawa dangane da ibla'i ilmin ibla'i da dan gyare-gyare saboda jara din
na'am
tunda ya jiri ake cewa to haƙƙin alifin a rubuta shi ya ara ko haƙƙin sai zamo an rubuta shi ya ara tunda jara ya jiri ake cewa in ka dafa ga kanka zaka ce jaraitu a karman nazul ifrali haƙiƙa ubangiji ma a bucin baya-baya ya baiwa bai afrali lijali da mafi bicin mazaje duk a cikin mutane gaba daya cikin halittar Allah ba kama manzon Allah sai afrali lijali a dare mafifici daren da aka haifi manzon Allah ya fi daga dukkan wani dare madaukaki wadai na turmaulidi inda ulama a azabin min lailata kararin fa'alama bil baladin mufarrali a gari wanda yake abin fifitawa shi ne makka an haifi manzon Allah mafifici a dare mafifici a gari mafifici to alhamdulillah wannan baitin na ƙarshe gadman nazul musa
تفعلون تفعل تاسكو إفرالي مفعولون مئكا يتقوما مفعولون wanda asali dai mutafil ne amma za a mai da shi maf'ul tunda ilmun aruri da maf'ul da mutafil da tsaye ne me akai kenan dadwa akai ko bi afralir mutafilun ita fa wannan tafila amma ta habu ko rijali fa'ulun tunan fa me akai mutafilun aka waye gari ta dawo fa'ulun tunda rijali awan safa'ulun ne aruri ai ilimi ne mai sauki kamar ya fi kowane ilimi mai sauki me aka yi a nan mustaqilun ta koma fa'ulun an yi karɓu da farko ko sai ta koma mustaqil sai kuma aka zo aka yi habu sai ta koma mutaf'il wanda da mutaf'il da fa'ulun din ɗaya ne mutaf'il wasali ne wasali ne sai ɗauri sai wasali sai ɗauri fa'ulun ma ita ba haka ne wasali ne wasali ne sai ɗauri sai wasali sai ɗauri shi yasa habn ne ya haɗu da qad'u shine mustaf'ilun ta koma mutaf'il wanda za a ce fa'ulun fi afralil mustaf'ilun ita wannan ta cika ko layali ita ba dai wannan ta haɗu da qad'un da habn bilbaladil mubta'ilun mubta'ilun ita fa wannan tafilan mai ta gama da shi dayu an shafe na hudu saki ne mufarrali mufarrali mutab'ilun ita fa mai ta gama da shi mutab'ilun habnu ta gama da shi ko to alhamdulillah sai ta sha alal yawmi idi
ya
illa ce kware kuwa illa ce ba zihaji ba ne illa ce yawa illa ce illa iyaka a baharun wajen suka yi rangwame ka ga wani wajen ya zo wani wajen ba lalle yanzu ba amma idan matsala a sauran buhuri da yanzu to dole sai an lalace shi yanzu sali a kamar tsafidar sai da yusuf alhani ujubin majina cikin kasar makarima ta ga duk ƙarshen ta ƙila ta ƙarshe za ka ga ta zo mustaf'il wanda wani lokacin mata kan koma mafudun ko mustaf'il sallu alaihi wasallimu taslima mafudun ta gane mustaf'il kuma man gada bin nuna rima kuma shaidatu lahi ƙadimi ƙadima قديمة متفئل الحمد لله